yan magana dai yana mata kirari da cunkus ɗakin tsumma makarinki sai an je. Gwamnatin jihar Lagos ta yi watsi da wani rahoto da wani sashen bincike da bin diddigi na mujallar tattalin arziki na London mai suna Economic Intelligence ta fitar, da ke ayyana birnin a matsayin wanda ya fi kowane birni rashin tsaro da hatsari a duniya daga cikin birane 60 da ta yi nazari a kansu. A wata sanarwa da kwamishinan yaɗa labarai na jihar Mr. Benga wa Motor Show ya raba wa manema labarai, ya bayyana rahoton a matsayin soki burutsu kuma mara tushe ballantana madafa. Kwamishinan ya bayyana cewa ta yaya za a hada jihar Lagos da wasu birane da yanzu haka kowa ya san ruwan makamai da kuma yaƙe-yaƙe ake yi a cikinsu, amma a ce birnin Lagos ita ce ta fi kowace birni a duniya rashin tsaro. To koya al'ummar jihar ta Lagos suka ji da wannan rahoto, ga dai abinda wasu su ke cewa.
Ito gaskiya wannan rahoto ne nake da jayayya a kanci, saboda ni dai haifafan Lagos ne, ba wai madonin Lagos kaɗai ba. Na taso a Lagos, na girma a Lagos, na yi aure da iyali duka ina zaune a Lagos gabaki ɗaya, kuma anan nake neman abincina da zirga-zirga ta da komai da komai. Ko wani abin tashin hankali a cikin Lagos wani zai tayar wa ɗan adam hankali, sai dai kuka ce yawan mutane da yawan ababen hawa da kuma yanayin neman abinci da ake na zirga-zirga, kamar abin da muke kira shaf-shaf, ba jinkiri ba lalaci. Sai dai irin wannan abin idan mutum rago ne zai iya hangin cewa yana da hadari a gare shi, hawa mota da sauka da yanayin gine-ginen gadoji da sauransu zai firgita shi. Amma ba haka ba, mu dai lafiya muke zaune gaskiya, kuma muna neman abinci muna samu cikin kwanciyar hankali, mun yi wa Allah godiya.
Ka san yanzu ina da shekaru 76 ina Lagos, amma ba abin da ya same ni insha Allah, alhamdulillah. So saboda haka ba shi kada ne abin dangerous ya fi ko ina ba, shi kuma akwai wurare ya fi Lagos ma.
Gaskiya ni na ma yi mamaki da jin wannan labari, wai a ce Lagos ita ce birni mafi hatsari a duniya gaba daya, ba ma a wani yanki ba. Ai ko a wannan yankin namu ai bai kamata a ce Lagos ta fi kowanne yanki hatsari ba, akwai yankuna da sun fi ta zama hatsari. Amma gaskiya ni dai a Lagos nake, a haka ran na taso har yanzu kuma ban ga wani abu na hatsari da yake nan ba, ba wani barazana. Ai ina ganin ba ma Lagos ba, ai akwai kasashe da ya kamata a ce sun zo a tsohon gaba kafin a lissafa Lagos, wanda kuwa Najeriya ba za a sa Lagos a cikin birni mafi hatsari ba. Ina aka bar irin su Libya da wani yanki na Sudan, irin su Afghanistan, Syria da sauran kasashe da suke fama da ayyuka na ta'addanci, duk ina aka bar su. Gashi a Lagos muna rayuwar mu, muna abubuwan mu cikin kwanciyar hankali, ba ma fuskantar wata barazana ta rashin tsaro ko ta wani abu.
Personally I don't agree for you to say Lagos is the most dangerous city in the world is an understatement.
Wannan malami na cewa ko kadan ni ma ban yarda da wannan rahoto ba, bai kamata a ce jihar Lagos ita ce tafi kowace birni a duniya rashin tsaro ba. A can baya dai an sha fitar da rahotanni makamantan wannan, wanda a gwamnati da kuma al'ummar ƙasa ke bayyana shi a matsayin na soki burutsu. Babangida Cifrin, Murai Amurka daga Lagos.